أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دن شي غبا دا كراتمنا حل المسائل شرح مختصر الأحداث. wannan shine majlisin mu na 17 a cikin karatun wannan littafin. Muna 12 ga watan Sha'ban, hijira da garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 31 ga watan 1 a kalandar Bature 2025. Idan ba banta ba, sati da ya gabata mun gama fasali wanda yake mana bayani akan abubuwan da bawa daga ko musulmi daga ya aiwatar da su sun riga sun warware mai arwallar shi. Yau malam zai tashin mana akan sabon fasali, yake cewa faslun la yajuzu li ghayril mutawaddi salatun wala tawafun wala massu nuskhati alquranil karim wala jildihi la bi yadihi wala bi udin wa nahwihi illa juz'an lil muta'allimi wala massu lawhil quranil azim ala ghayri wudu'in illa li muta'allimin fihi aw muallimin yusahihuhu was-sabiyyu fi massi mushafil quranil azim kal kabira wal ithmu ala munawilihi wa man salla bi ghayri wudu'in 'amidan fa huwa kafirun wal 'iyazu billah. Malaike cewa wannan fasali ne wanda zai mana bayani akan abubuwan da bai kamata ka aiwatar da su ba idan kana halin mara tsarki, halin rashin arwalla. Shine malaike yace mana la yajuzu li ghayril mutawaddi salatun, bai dacewa ga wanda bai da arwalla kurum dan an kabar da sallah ko dan yana gogawa ko dan wani uzuri kurum ya zo ya bigi gaban shi ya ce yayi sallah. Wajibi ne ita sharadin arwalla shine tsarki, in ba tsarki babu arwalla, babu sallah afwan. Sharadin yin sallah shine arwalla, in babu arwalla babu hira sallah. Sannan malai yake cewa wala tawafun, haka bai dacewa ga wanda bai da arwalla ya shiga sahalut tawaf ya kewaye wannan daki da Allah, baya dacewa. Yace wala masu nuskatil qur'anil karim, ko kuma ya taba alqur'ani mai girma, girgam din shi alqur'ani dukkan shi izi yisattu ya dauka ya taba, yace shi ma bai dacewa ga wanda bai da arwalla. Zamu zo mas'ala ce wanda malamai suka yi ittifaqi, ko jamhurin malamai suka yi ittifaqi akan ta. Yace la jildihi bai dacewa ya taba fata alqur'ani. A wancan lokacin a cikin fata ake mai a mai burgamin shi na fata. Yace to bai dacewa la bi yadihi ya taba wannan fatar ta alqur'ani da hannun shi, kina yanzu sai mu dauki hukuncin bangon alqur'ani kenan, ko da hannun shi wala bi udin, ko kuma da wani icce ya sanya ya janyo bai dacewa wa nahwihi, ko wani abu makamantar haka wanda zai iya janyo alqur'ani da shi. Yace illa juz'an lil muta'allimi, sai dai wani bangare dan kadan, ko wani bangare daga cikin alqur'anin ga mai karatun alqur'ani. Dalibin ilimi ne, dama rayuwar shi a wurin neman karatun alqur'anin yake, to wannan an bashi dama yana mara arwalla ya taba wani bangare na daga alqur'ani. yace wala musluhul qur'anil azim haka bai dacewa ga wanda bai da tsarki ya dauki allan da aka yi rubutun alqur'ani a cikin shi ya dauke shi yace la ala ghairi wannan ala ghairi wudu'in ba yana mar halin alwalla yace illa li muta'allimin sai dai ga wanda yake almajiri ne daliban ilimi ne allan nashi ne ko kuma a'a shi ma yana cikin al'amarin karantarwa ko yana cikin al'amarin karatun alqur'anin an bashi dama haka aw muallimin yusahihu ko kuma malamin shi almajirin dan ya gyara mai wata bata ko ya gyara mai wani kuskure an bashi dama ya taba shi mami aka ce maka wani bangare ne daga alqur'ani ko kuma allau gawa ga mai karatun alqur'ani ko kuma ga malamin shi dan yayi gyara yace wasabiu fi masu mushafil qur'anil azim kal kabira yaro karami wanda bai balaga ba bai san ba ma ina yasa gawa ba wurin taba alqur'ani mai girma hukuncin sa dai da babba shi ma idan babu tsarki a tare da shi bai dacewa ya daga alqur'ani ko ya taba alqur'ani yace wal ismu ala munawilihi wanda ya dauki alqur'anin ya bashi ya taba ya dauki alqur'anin yayi abin da ya ga dama da shi ko yayi bukatun shi da shi a halin bai da tsarki yace to hukuncin zunubin ko laifin yana komawa kan wanda ya mika mai kenan babban kenan ba akan yaran ba yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan du wanda yi sallah ba tare da arwalla ba da gangam kurum yazo a shi haka ko yana da wani alkawari da wa'ansu shedannan shi ko yana da alkawari da wa'ansu malumai shi kada ka ƙara yin sallah ba tare da arwalla ba yace to wannan mutumin fa huwa kafirun kahuri ne tantagariya wa iyazu billah Allah ya kiyaye mu bayanin abinda malamin kawo yake cewa ya'ni anna kullu ibadatin mashrutatin bi shurutin yahrumu ad-dukhulu fiha qabla al-istifa bi tilka ash-shuruti yace dukkan yana nihin dukkan wata ibada wanda aka shirdanta ta da wani sharadi yace to haramun ne mutun ya shiga cikin ibadar kamun ya cika wannan sharadin shine bayanin da muka yi bai dacewa ayi arwalla ba tare da tsarki ba in ka ce kai barka da tsarki kace bari kai arwalla to wani abu kai arwallarka ba za ta baka damar yin ibada ba bai dacewa ka ce kai sallah ba tare da arwalla ba kaga dukkan su wannan sharadi ne sai an cika wannan sharadin sannan a samu wannan ibada shi kuma kullun sharadi kaza ne in ba a samu ba kazan ba ba za a samu kaza ba in kaza ya samu to kazan ya samu in an samu kaza to ibada ta cika shi ne yake cewa dukkan wata ibada wanda ubangiji ya shar'anta mana ita sai ya sanya mata wani sharadi yace sai an samu kaza sannan a samu kaza sai an samu arwalla sannan a samu sallah ingancin sallah to malam yace haramun ne mutun ya shiga cikin wannan ibadar kamun ya cika wannan sharadin yace falida yahrumu alal mukallaf yace dan haka ya zamanto haramun ga mutumin da ya balaga a matsayin shi na musulmi an yusalli biduni taharatin yi sallah ba tare da tsarki ba wa kadhalika kullu ibadatin kanat at-taharatu shartan fiha yace haka kuma dukkan wata ibada wanda tsarki ko tsarki ya kasance sharadi ne a gare ta yace ka tawafi kamar yin tawafi wa masul mushabul karim da taba alqur'ani mai girma wa juz'ihi ko kuma wani bangare ne daga alqur'ani wa lawhihi ko kuma takarda ko allan da aka rubuta alqur'ani wa law bi'udin ko da wani icce yace illa annahu bi darurati at-ta'lim sai dai an yi rango da larurar karatu ga wanda yake karanta alqur'anin ya juzu lil muallimi al musahhih kuma haka ya halatta ga malami wanda yake gyara wa yaro karatun shi wal mutaallimi haka da wanda yake karatu maslahil qur'ani ya taba allan alqur'ani allan da aka rubuta alqur'ani wa annahu yastawi fi hurmati masl mushafi as-sabi wal balig malai yace kuma yana daidaituwa wurin haramci ko ba bambanci wurin haramci tsakanin yaro da babba yace illa annal ism sai dai zunubin idan yaro ya taba alqur'ani bai da ko yana halin mara tsarki yace bin nisbati lissibyan game da yara ala man a'tahum iyyahu wanda ya dauki alqur'anin ya meka musu kinan shi lahin yake komawa gare shi wa anna man ta'ammada as-salata biduni taharati duk wanda da gangam ya tashi yi sallah ba tare da tsarki ba ba tare da arwalla ba ba'da ma sami'a khitabillahi azza wa jalla bayan ya riga ya ji abinda ubangiji ya riga ya bayyana wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum
Fatiha kuma har zuwa ƙarshen aya ya ku wanda kuka yi imani idan kun tashi yin sallah ku wanke huskokin ku har zuwa ƙarshen aya abinda Ubangiji ya bayyana mana yanda ake yin arwalla bayan ya riga ya san wannan nassa ya san yin arwalla wajibi ne sharadi ne daga cikin sharuddan karban yin sallah karbar sallah sai ya tashi da gangam yayi arayi sallah shi ba tare da arwalla ba yace to wannan mutumin kafuri ne wa iyazu billah shine mala yace wa tala'aba bi hadha al-amr al-ijabi min al-mawda sai yayi wasa da sakaki akan umurnin da ubangiji yayi na idan an tashi yin sallah ayi arwalla yace wantahaka hadhihi al-hurma yake ta wannan al-hurma abinda ubangiji yayi umurni yace wa taraka al-amalu bihi tahawunan ya bar aiki da abinda ubangiji yayi umurni da shi kurum da gangam yace wastihfaban darrena hankalin abinda wanda yayi umurni ko kuma dan kankanta al'amarin sallah yace fa huwa hukumun alaihi bil kufr wannan mutumin za a buga mai tambari za a mai hukunci lalle ya zamanto kafuri yace wa matrudun min ahli al qibla kuma zan mu kore shi daga ma'abuta al qibla ita ce al qibla sune musulmai wa iyadu billahi yace Allah ya ije mu ya kiyashe mu sai malai yake cewa bi khilafi imtina'ihi min at tawaddu'i ma'a itiqadi fardiyatihi yace sai dai hukuncin ya sha bamban ga mutumin da an sha makance shi ko an killace shi a wani wuri yana nema a bashi damar yin arwalla ba a bashi dama ba ko kuma bai san hukuncin yin taimama ba tunda duk inda kake kana iya samun abin da zai baka damar yin taimama kai sallaka to shi ya san da lalle arwalla wajibi ce amma dai an hana shi yin arwalla kaga wannan an riga yi an عرف العلم ورفع القلم عنه باب ولهي akan shi yace wannan shi ba a ce mai bakahuri ba dalilin yayi sallah ba tare da arwalla ba yace wa amma hurmatu salati mutlaqan lil muhdithi fardan wa naflan wa janazatan yace idan muka koma dalili wanda yake karantar da mu lalle haramun ne qat'an ga wanda yake mai hadasi yayi sallah ta farilla ko ta nafila ko kuma sallar gawa yace shine fada Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ya ku wanda kuka yi imani idan kun tashi zuwa ga sallah yace fafsilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi hannayenku zuwa wiwa hannu wamsahu bi ru'usikum ku shahikawunanku wa arshulakum ila alka'bayn qawuhunku ku wanke su zuwa ga idansa wannan ita ce aya arwalla wanda wajibi ne mutum idan ya tashi yayi arwalla kamun yayi sallah dalili bangaren sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine hadisin da yake karantar da mu yake cewa hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya hutar da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa la tuqbalu salatun bighairi tuhurin Allah baya karbar wata sallah wadda bawa zai aiwatar dan Allah ba tare da tsarki ba yace wala sadaqatun min gululin ko kuma sadaqa ta kwange abinda ba halak ba haramun ne ka raki to ka ce ka bada sadaka to Allah bai karba sai dai ka rabu da hayaniya daga hannunka yace wa hurmatu tawaf haramcin yin tawafi ga mutumin da bai da arwalla shi kuma wannan zaka samu da yawa daga cikin mutanen mu sai a zo ibada ka biya kudin ka ka zo wurin nan wuri mai alhurma amma dai zaka ga mutum rishin sani ya sanya yayi ibada ba tare da tsarki ba kurum shi a tunanin shi ai wani abu ne kurum za a kewaya ba tare da wannan wani in ka tsida shi ka tambaye shi meye ya sanya ake kewayawa me ya sanya ake yin sa'ayi tsanganin safa da marwa me ya sanya ake yin kaza ba zai iya wadi maka ba barantana ya fahimci lalle wannan ibada wajibi ne sai da tsarki ake yin ta sabanin sa'ayi ko ba tsarki mutum yana iyawa ya tayi yayi ko arwallaka ta kare kana iya zuwa kai sa'ayinka tsankanin safa da marwa amma dai tawafi kamar sallah yake kuma shine hadithin Abdullah ibn Abbas ya kawo yake cewa at-tawafu salatun illa anna Allah ta'ala ahalla fihi al-kalama faman takallama fala yatakallam illa bi khairi yace kaga mas'alar tawafi hukunci ɗaya gare shi ga sallah ya sanya wanda ya shigo da niyyar yin tawafi an dauke mai yin rak'ata wannan tahiyatul masjid rak'o'i guda biyu wanda suke gaisuwa ne ga masallaci saboda wannan tawafin yana maye gurbin wannan tahiyatul masjid kuma shi abinda aka yi so shine yin tawafin ba tahiyatul masjid ba idan mutun ya zo wannan wuri in kuma mutun ya rasa ko ba dama ko kuma ba lokaci ko kuma wani abu makamancin haka tunda abu ne wanda ba wajibi ba
mutun yana iya yin tahiyatul masjid shi ta wadatas shi ne yake cewa tawafi hukuncin sa dai ga sallah yace sai dai Allah madaukakin sarki a halla fihi alkalam ya halatta yin magana a cikin shi kuna tawafin ku kuna iya yin hira amma dai wata irin hira shine yake cewa faman takallama duk wanda zai yi hira lokacin da yake halin yin tawafi yace fala yatakallam illa bi khair kada yi wata magana in ba ta alkhairi ba haka zo ga dakin Allah amma dai kana hira wani kana cin namun wani kana aiban da wani kana kaza kayi magana ta alkhairi kuma abinda aka yi so shine kayi kokarin ka zagi ne damtse kayi baje kolin duk wata bukata wanda gare ka ta duniya da lahira ka miƙawa Allah wannan shine abinda aka yi so sai malai yake cewa hurmatu masjil mushaf haramtin taba alqur'ani kwa awil juzu ko wani bangare ne daga alqur'ani awil lawh ko kuma allan da aka yi rubutun alqur'ani akan shi yace lima rawahu abubakar bin muhammad bin amr bin hazm an abihi an jaddi radiyallahu anhum wanda ya rawaito dalilin abinda aka rawaito daga abubakar daga baban shi daga kakan shi yarda Allah shi tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kataba ila ahli al-yaman kitaban ya rubuta wa mutanen kasar yaman wani littahi kana fihi a cikin littahin da kai la yamassu al-qur'ana illa tahirun kadda wani ya taba al-qur'ani in ba yana halin mai tsarki ba wani maruya an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kuma abinda aka rawaito daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manza Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya hada yana cewa la yamassu al-qur'ana illa tahirun kadda wanin ku ya taba al-qur'ani face yana halin mai tsarki ba mas'alar taba al-qur'ani ba tare da alwala ba kamar wani zai ji mas'alar kaman bambarakai ya za a yi a ce a taba gashi nan qur'anin ko da yaushe a gidajen mu a ko ina gashi nan muna mu'amala da shi kuma a ce mana wai ba ma taba shi ba sai muna da tsarki ba mas'ala ce wadda idan ka dauke ta babu wani sabani wurin malamai dukkan a'immatul madhahibul arba'a imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibn hanbal dukkan sun yi ittifaqi akan baya halatta mutun ya taba alqur'ani yana halin mara tsarki wannan kuma dalilin hadisin da muka karanta na yanzu wanda hadisin amru daga baban shi daga kakan shi yake cewa lalle manzo Allah amru bin hazam yake cewa lalle annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya rubuta wa mutanen garin Yaman Allah ya massal qur'ana illa tahira Allah ya massul qur'ana illa tahirun kadda wani daya daga cikin ku ya taba alqur'ani madama yana halin mara tsarki kuma isladi ne wanda yake mai kyau kuma duk da malamai sun kawo amma dai kowane isnadin yana karho daya isnadi ne wanda yake jinkita haka daukan alqur'ani daga wannan wurin zuwa wannan wurin mutum bai da tsarki bai dacewa shi ma yayi shukunci dai garin su sai dai mas'alar shine yanzu a halin bakka da tsarki kana iya karanta alqur'ani ko baka karanta alqur'ani ba abin da yake cikin ranka shine malamai suka tahi akan babu laihi mutum idan yana harbace wani abu na daga alqur'ani yana halin mara tsarki ya karanta alqur'ani babu laihi akan haka abin da yake cikin ranka ka karanta shi babu laihi akan haka saboda sun kawo dalili da kai riwaya isnadin ta isnadi ne mai kyau riwaya daga Ali ibn Abi Talib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ko ya huto daga bayan gida da yuto yace sai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wani abu daga cikin alqur'ani sai yake cewa hadha liman laysa bi junubin ammal junub fala wala ayatan yace wannan ga mutumin da bai da janaba kenan yana iya karanta alqur'ani ba tare da ya dauki ba dirgam din ba alqur'anin ya rike a hannun shi ba yana iya karanta abin da yake ran shi ko da bai da arwalla yace wannan ga wanda bai da janaba yace mai janaba shi karanta alqur'anin ma ba a bashi dama ba daga wannan riwaya ta karantar da mu mai janaba ba zai karanta wani abu daga cikin alqur'ani ba an fahimta wannan shine abin da malamai suka tahi akan shi sai mas'ala ta kan yi wani zai tambaya ko kuma a gidan shi a tambaye shi to an ce mutumin da bai yake halin janaba ba zai karanta wani abu daga cikin alqur'ani ba to macen da take cikin haila ko kuma take cikin jinin biki yaya hukuncin ta yake to shine faɗa mafi rinjaye shine macen da take cikin halin haila ko jinin biki an mata rangwame irin yanda aka ma wanda bai da arwalla rangwame ya karanta abin da yake cikin kanshi amma dai ita ma batta da hukuncin batta da hurumcin daukan alqur'ani da hannunta saboda bata cikin halin tsarki amma dai an bata damar ta karanta abin da yake cikin ranta sabanin mai janaba suke cewa ta'alilin shine mai janaba lokaci ne wanda yake dan takaitacce in ya ga dama yanzu ma sai kwana ya zuba wa kanshi ruwa shikenan ya kare amma dai ita mai haila da mai jinin biki lokaci ne wanda yake tsawaye mai tsaho alal aqal zaka samu mai haila kwana 4 kwana 6 kwana 7 ita kuma mai jinin biki alalace ka samu wanda zai kwana 30 makurata shi shine kwana 40 ko 50 to kaga ni in aka ce ba za ta karanta ba kaga da akwai wani nau'i na daga wannan she sai ya aka bata dama ita in tana da wani abu a cikin kanta za ta karanta ko kuma ta sanya kasarta tana bi abinda wani yake karantawa amma dai ba za ta dauki alqur'ani ba da hannunta ba dalilin rashin tsarkinta haka kai ma wanda kake halin rashin tsarki bai dacewa ka dauki alqur'ani da hannunka in ba lokacin da kake halin tsarki ba amma dai kana iyawa ka karanta abinda ya sauka mai halin janaba ba zai karanta alqur'ani ba sai lokacin da yayi wanka wannan ita ce mas'ala ina fata an fahimta kuma dalili na gaba da suke kawowa hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta lokacin da tazo hajjin bankwana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haila ta kama ta a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shigo ya ganta a cikin wani yanayi yanayin da bai saba ganin ta ba sai yake ce mata anufisti shin Aisha haila kice tazo take cewa kwarai kwaya manzo Allah sai manzo Allah yake ce mata if'ali ma yaf'alu al-haj ghayra an taghayra alla tadufi bil baiti hatta tatuhri yake cewa ki ta yi duk abinda mai yin aikin haji yake aikatawa yace abinda kurun ba zaki ba shine tawafi dalilan baki da tsarki wallahu ta'ala a'lam kai wannan shine karshen babin idan babi na gaba wannan babi na gaba malam ya zai mana bayani akan kenan ma ya kare mana bayani akan arwalla yan zai mana bayani akan wanka malam yake cewa al-ghusl wanka wannan dukkan su abubuwa ne wanda tilas sai an fahimce su sannan a tsayar da ibada yake cewa al-ghusl mashru'un kitaban wa sunnatan wa isma'an shi wanka na janaba lokacin da wani abu ya kama ka wanda aka shar'anta maka ba abin da zai mai maka ko zai sanya ka dawo cikin hayyacinka na mai tsarki sai ka yi wanka yake cewa Allah ya riga ya shar'anta shi kalkashin alqur'ani da sunna haka ijma'in sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dalilin mu shine fada Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani wa in kuntum junuban fatahharu idan kuka samu kanku halin masu janaba to ku yi wanka dan ku tsarkaka daga wannan janaba da kuka samu kanku a cikin ta yake cewa dalili na biyu suratul nisa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu yake cewa ya ku wanda kuka imani kada ku kusanci sallah kuna halin masu mai duk lokacin da wani ya sha giya ne ya sha wasu kwayoyi ne ya sha siro ya sha wane ne ya huta daga cikin halin shi ya koma halin mahaukaci ko halin mutumin da bai san abin da yake yi ba halin maye to bai dacewa bai halatta a gare shi ya zo wurin sallah an ce la taqrabus salata kada ku kusanci sallah kada ka kusanci wurin da ake yin sallah kaga mafhumul mukhalafa kada ka aiwatar da ita sallah wa antum sukara kuna halin masu maye yace hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa saboda kana halin maye ka zo ka tsaya a gaban ubangiji in ka tsaya a gaban ubangiji me zaka ce wa ubangijinka baka san ba kai kanka a wannan lokacin an zare maka hankalinka baka san ba ko kai abin da ka zare wa kanka hankali baka san abin da kake cikin shi ba
shine illan shine wannan rashin sanin ina ka sa gaba a lokacin da kake halin maye yace hatta ta'lamu ma taquluna har sai ka wartsake ka dawo daidai ka dawo mutun daga waccan siffar da kake ta rashin mutuntaka sai ka dawo mutun sannan ka zo ka tsaya gaban ubangiji kai sallar da ta zamanto wajibi a kanka sannan ubangijin kai karba sannan yake cewa wala junuban illa adri sabilin hatta taghtasilu haka wanda ya samu kanshi a halin janaba yace har sai yayi wanka sai dai game da mutumin da yake matahiyi ne mutumin da kurmi ya biyo ta masallaci zai huta ba sallah ya zo ba an baka dama kana halin mai janaba ka shigo ta wannan kowa ka huta ta wannan kowa ko ka shigo ka dauki wani abu ka tahiyarka amma dai ba sallah ba illa abiri sabilin sai dai mutumin da kurmi ya gitto ne yayi gaba yace an bashi dama amma dai in ibada za a yi hatta taghtasilu har sai kun yi wanka haka hadisin da Imam Muslim ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ma'u min alma'i lalle ba abin da yake magance ruwa sai ruwa saboda ruwan daga ruwa yake shine abin da yake nini yace alma'ul awwal ma'ul iqtisal ruwa na harko shine ruwan wanka ruwa na biyu kuma almaniyu ai shine maniyin da namiji ko mace take hutarwa yace alghuslu bi khurujil maniyi ba abin da yake magance hutar maniyi ya baka tsarki din ba wanka ba wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya karantar da mu malaiki cewa faslun wannan fasli ne yajibu al-ghuslu min salasati ashiya'in al-janabati wal haidi wan nifasi fal janabatu qismani ahaduhuma khurujul maniyyi bi ladhdatin mu'tadatin fi nawmin aw yakhzatin bi jima'in aw ghayrihi athani mughibul hashaf mughibu hashafatil balidi fil farji bale yace wannan fasli ne wanda zai karantar da mu abubuwa wanda suke sanyawa wajibi ne mutum sai yayi wanka dan ya dawo mai tsarki yayi ibada ibadar da ubangiji zai karba yace yajibul ghuslu min thalathati ashiya'i wanka yana zamantawa wajibi albarkatin abubuwa guda uku wanda suke samun dan adam musulmi yace na harkon su aljanaba shine janaba janaba kuma abadan ga malam zai mana bayani akan ya take yace na biyu kuma alhaid shine macen da take yin haila idan ya zo mata to wajibi ne sai ta yi tsarki sannan ta yi wata ibada wanda ubangiji zai karba ta hanya a wancan dogon hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ai su mata naqisatu aqlin wa dinin suna da tawaya bangaren hankali suna da tawaya bangaren addini sai sahabbai suka ce miye tawaya addinin su miye tawaya hankalin su tawaya hankalin su yake cewa shin ubangiji bai sanya ba shedan mace shedan namiji guda a matsayin shedan mace guda biyu take ba a koma cikin ayatul dain yake cewa anta dhilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra idan aka nemi namiji guda biyu wanda za su yi sheda aka rasa yanzu abinda za a yi an baka lamani sai ka nemo namiji guda daya sai ka nemo mata guda biyu ubangiji sai ya allala mana dalilin da ya sanya a nemo mata guda biyu shine daya idan ta mance daya sai ta tunatar da wacce ke an yi kaza haka ne ashe shine ubangiji ya bayyana mana an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra shine yake bayyana mana yace kuma nuqsanuddin shine tawaya bangaren addinin ta yake cewa alaysat idha hadatil mar'a lam tusalli wa lam tasum yace shin idan mace ta samu kanta a cikin halin haila ko halin biki ai an dauke mata sallah an dauke mata azumi sallah ta sha ta har abada ba za ta rama ba azumi ne dai za ta rama kaga ai wannan da kai tawaya a cikin addini kai an rage maka ba a rage maka ba to shine nan yake bayyana mana yake cewa kaga imma haila ko kuma jinin biki idan ya same su to baya yuwa su dawo cikin tsarki har sai sun yi wanka wanka irin yanda shari'a ta karantar da mu zamuyi shi sai malai yake cewa fal janabatu qismani janaba tana kasuwa kashi biyu ahaduhuma tahurkun ko ɗaya daga cikin su khurujul maniyyi bi ladhdatin mu'tadatin shine hutar da maniyyi albarkatin jin dadi wanda aka saba shi fi naumin a cikin barci aw yaqzatin ko kuma a halke bijima'in tare da saduwa da iyali aw ghairihi ko kuma wani abu makamantan haka shi dai ma dama ya riga ya huto an ji dadin lokacin da yake hutawa sawa'un a cikin barci ko kuma a ahlike bangaren jima'i ko bangaren wani abu makamantan haka wanda aka ji dadi to wajibi ne sai an yi wanka yace asani na biyu mughibu hashafatil baligi fil farji shine gaban namiji ya boye a cikin gaban mace shi ma ya riga ya wajabta wanka koda wani abu bai huto ba malan zai mada bayani yake cewa ya'ani أنه يجب على المكلف الغسل لأحد الأسباب الثلاثة الآتية يتي للي يا زمنت واجبي قمد واند القلم يهو كنشي بلغجي يتي ييوانكا إذن ليد قتهم وان أبوان قداؤك ياساميشي يتي الأول نوركو من الجنابة shine na daga janaba allati arrafaha almusannif rahimahullah wanda malan ya riga ya bayyana mana menene janaba yace Allah shi kanshi bi annaha imma khurujul maniyyu bi ladhatin mu'tadatin fi nawmin aw yaqzatin li jima'in aw ghayrihi yake cewa imma ya kasance hutar maniyyin nan ta hanyar jin dadi ne wanda aka saba jin dadi wanda aka saba kinan yace fi naumin a cikin barci aw yaqzatin ko kuma a'a yana hulke lijima'in albarkatin saduwa da iyali aw ghairihi ko kuma wani abu makamancin haka yace mimma yastadi'il maniyyu albarkatin hakan shine duk abinda idan an yi shin maniyin yana iya hutawa daga gaban namiji ko gaban mace wa imma nabiyun yace ko kuma ya kasance bi mughibi hashafatil balig fi farji adamiyyin aw haywanin hayyin aw mayyitin na'imin aw yakhzani shine gaban namiji ya boye a cikin gaban wani dan adam gaban dan adam kenan iyalin shi ko kuma aw haywanin hayyin nan malan ya kara yi kawo ko kuma wata dabba wadda take rayayya aw mayyitin na'imin aw yakzani ko kuma dabba wadda take matanta yana halin kwalke ko kuma halin barci ko kuma halin barci afwan kina wannan shi ke nuna maka in dai gaban namiji ya riga ya boye a cikin gaban mace yace to shikenan faqaduwa ga wajibal ghusl wanka ya zamanto wajibi sawa'un iyalin suna halin barci ko kuma suna halin hulke in dai ya riga ya boye to wanka ya riga ya zamanto wajibi sai malai yake cewa dalilin mu akan haka da muka yi wannan magana shine fada Allah madaukakin sarki wa in kuntum junuban fattaharu ma dama bawa ya kasance halin mai janaba janaba kuma batta samuwa sai da wannan abubuwan guda biyu da malam ya ambata mana shine imma hutar mani halin barci ko kuma halin mulki kenan ko kuma halin mutun yana raye in dai maniyin ya riga ya huto ta hanya wanda aka saba ta jin dadi to wanka ya zamanto wajibi ko kuma a'a ya nima ya tara da iyallan shi ya sanya gaban shi a cikin gabanta to daga an sanya wanka ya zamanto wajibi koda ba a hutar ba da wannan manzo Allah yake cewa illam yunbi koda bai hutar da maniyi ba wanka ya zamanto wajibi a gare shi shine kenan duk lokacin da mutun ya kasance halin mai janaba to wajibi ne ya yi tsarki kenan tsarkin kuma shine wanka ya kawo man dalili a cikin sunna ta manzo Allah hadisin da muka karanta da zu innamal ma'u minal ma'i hadisin abi sa'id al-khudri wanda imam muslim ya wutar da shi lalle ruwa yana kasancewa daga ruwa kenan ruwa idan ya huto to tabbas ruwa za a yi amfani da shi diddan a magance wannan ruwa a samu tsarki a rayuwa sai malai yake cewa al-ma'ul awwal ruwa na harko shine ma'ul iktisal shine ruwan wanka ruwan da zaka dauko a famfo ko a karhi ko kuma a kaza kai wanka da shi wasani ruwa ko na biyu shine al-maniyu shine ruwan maniyi wanda zai huto daga gaban namiji ko mace yace wa hadha wannan ruwan maniyi yace fil ihtilami yana iya kasancewa lokacin da kake halin mahulki kana halin barci kai mahulki aw ikhrajul maniyi bi wasilatin ghayril jima' ko kuma hutar da zamani ta wata hanya ba tare da saduwa ba, kamar yadda Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi ya bayyana mana, yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, yace fi maghibil hashbati fil farji, lokacin da gaban namiji yake boyewa a cikin gaban iyalin shi, yace idza jalasa baina shu'abiha al arba, idan ya tsaya tsakankanin kawahuwanta guda hudu, yace summa jahadaha, sannan ya neme ta, faqad wajaba al ghuslu, ko yayi kokari akan ta, yace faqad wajaba al ghuslu, tabbas wanka ya zamanto wajibi a gare shi, anzala abu lam yanzil, sawa'un ya hutar da maniyi ko kuma bai hutar da maniyi ba. Wannan hadisin Imam Ahmad ya hutar da shi yakar Imam Muslim. Hadisin Aisha wa mu'mina yarda Allah shi tabbata a gare ta, yace take cewa lalle annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, yace idza jalasa baina shu'abiha al arba, idan namiji ya tsaya ya zamna tsakankanin kawahuwanta guda hudu, yace wa massal khittanul khittan, gaban shi ya taba gabanta, yace faqad wajaba al ghusl, tabbas wanka ya zamanto wajibi a gare su. Malai yake cewa al mujibu thani, abu nabi wanda yake wajabta wanka, yace shine inqita'u damil haidi, shine tsayawar jini na haila. Shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nisa, a cikin suratul baqara, fa'tazilu an-nisaa min al-mahid wa afwan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ubangiji yake cewa ku nisanci, ku kaurace wa iyallanku wurin saduwa lokacin da suke cikin halin haila, ba a ce maka nisanta da ita ba, kada kai mu'amala da ita kamar yanda wa'ansu addinai Yahudawa da Nasarawa suke yi, su musu a hutar da su daga gida, a musu tantansu a geye sai lokacin da suka gama jininsu na haila. A'a, addini Aisha ta bayyana mana, take ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana wasa da ita lokacin da yake halin, ko lokacin da take cikin halin haila, kurum abin da yake mata umarni shine ta yi kunzugu, ta liƙe gabanta, kuma yayi yayyu bashiruha. Wannan shine abin da Aisha ta bayyana mana. Shine nan ubangiji yake bayyana mana, ku kaurati iyallanku lokacin da suke cikin halin haila, wala taqrab hunna hatta yatahur, qaurata ba waita 100% qaurata ta jima'i ta saduwa da su, yace wala taqrabuhunna, kada ku kusance su, hatta yatahur, har sai sun yi tsarki. Tsarkin nan shine wannan wankan da aka wajabta, yace fa idza tatahharna, idan suka yi tsarki, fatuhunna min haythu amarakumullah, sai ku zo wa iyallanku ta inda ubangijin ku ya umurce ku, ku zo kamar yadda yake bayyana nisa'ukum harsul lakum fatu harzakum annashaytum, ta inda aka ce ba zo shine ta gaba ba ta baya ba. Yace inna Allah yuhibbu at-tawwabina, lalle Allah yana son masu yawan, masu yawan neman tuba a gunshi, wa yuhibbul mutatahhirin, yana son kuma masu tsarki. Haka hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi, take bayyana mana lalle Fatima bintu Abi Jahsh kanat tustaharu, ta kasance tana yin jini na haila, afwan, wannan jini na rashin lahiya, shine ake kiran shi da istihada, daban yake da damul haidi. Za mu zo a nan ga malam zai mana bayani a kansu. Jini na istihada shine jini na rashin lahiya wanda bai yankewa. Yake cewa to Aisha take bayyana mana Fatima bintu Abi Jahsh ta kasance tana jini na rashin lahiya, fa sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa qala, sai ta tambaye manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, sai yake ce mata zalika irqun, ai wannan wata jijiya ce, wa laysat bihaidin, ba wai haila bace ba, fa idza akhbalat, idan yazo miki wa nan, idan haidar ki ta zo miki, fada'i salat, sai ki bar yin salla, wa idza adbarat, idan lokacin haila ki ya gushe, faktasili wa salli, sai ki yi wanka, wanka na ibada, shine wankan janaba, irin wankan janaba ki yi shi a matsayin wankan jininki na haila wanda kin gama, yace kuma ki salla. Za mu zo kan mas'ala haila da istihada insha Allah. Yace al mujibu thalith, gabata mun zo karshe, na so mu kammala ko kuma yace al mujibu thalith, yace abu na uku wanda yake sanya, yake wajabta yin wanka, yace inqida'u damin nifasi, shine tsayuwar jini na biki. Yace li hadisi Aisha radiyallahu anha, dalilin hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, yake cewa nafasat Asma'u bint Umays bi Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum bil shajari, fa amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bi amriha an taghtasila wa tahulla. Yake cewa wannan Asma'u bint Abi bint Umays ta yi jinin biki, tare da Abubakar ba Muhammad bin Abubakar dan uwanta a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce ta da ta yi wanka kuma wata hulla ta ci gaba da wannan da ibadarta wanda ta tsaya a kanta. Sannan dalili na gaba malaiki cewa li annan nifas kal haidi bi ijma'i sahaba hakahu ibn munzir a cikin al ijma'i ya bayyana yace mas'alai an nifas jini na biki da jini na haila dukkan su hukuncin su daya a wurin ubangiji hukuncin su daya a cikin shari'a ta addinin musulunci yace arrabi abna hudu wanda yake sanyawa ayi wanka na janaba wanka wanda yake na ibada yace al mautu wa islamul kafir shine mutuwa idan mutun ya mutu za a yi wanka na ibada ba wanka na jin dadi ba shine dai wankan dai da muke bayani akan shi yace wa islamul kafir haka musulmitar kahuri idan yau ya shigo addinin musulunci to za a mai umurni a nuna mai yanda ake yin wanka ya tahi wanka na addinin musulunci yace wa qarsakata anhal musannif rahimahullahu ta'ala duk da malan nan bai kawo ba mas'alar ba abin da yake wajabta yin wanka shine mutuwa ko kuma musulmta wanda ya wannan musulmta kahuri yace ammal islamul kafir yace musulmta kahuri hadisin abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara sumamata alhanafi hina usira an yaftasila ya umursi sumama alhanafi lokacin da aka kawo shi gindin wannan siwa wannan gimshiki na masallaci aka kulle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me to ya ake ciki shi dai yace wallahi manzo Allah zan baka shawara in ka sake ni kayi wa kanka in ka kashe ni to ka san ka kashe dan manja akai kwana daya akai kwana biyu akai kwana uku yana kan baka shi kuma wannan ba dan koyi ba dan ya ga yaya yanayin rayuwar manzon Allah da sahabban shi ya ga irin tsarkin da gare su irin yanda ake mu'amala bayan kwana na uku manzo Allah yace ku sake shi ta yi shi an sake shi ya wuce bayan garin Madina ya ga bai ma kanshi adalci ba ma dama bai shiga cikin addinin musulunci ba gurmi ya dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ma na musulunta to shine a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da ya kewaya baya yayi wanka faqtasala wa salla rak'ataini yayi wanka yayi salla rak'a guda biyu summa qala alaihi salam laqad hasula islamu akhikum lalle musuluncin ɗayan ku ya kyautatu kenan kyautatuwar shi tana tare da yin wannan wanka da yin salla shine a lokacin da yake cewa manzo Allah ka umurce ni da duk abin da kake so yace ka tai kama addinin musulunci duk abin da kaga dama duk wata gudunmuwa in zaka iya ka tai kai shine yace garin Makka yace musu ya tai yayi umara yana rike da takobin shi yace to shi fa ya musulunta kuma ya zo yayi umara ta musulunci yayi umara kuma ya shelanta musu yace to daga yau in ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sa baki yace ya dace ba za a ƙara kawo mutanen garin Makka ba wannan alkama ba dama su ne masu kawo musu sun ce to sun yanke yana abin da Amurka take yi ta yanke to su ma haka yace ya yanke kabilar su al'ummar shi ba za ta ƙara kawo musu ba sai da aka tura tawaga aka lallabu manzo Allah aka roke shi sannan yayi magana aka saki musu abinci haka ne shine wanda yake karantar da mu duk lokacin da ka samu dama ka yi wa addininka wallahi ka kadda ka taba kasa a gwiwa ka yi wa addininka kuma wannan addinin wai ba sai kai karatu ba sai wada ba sai malam ba sai mai kudi kowa bangaren da yake da kai wata gudunmuwa da zai iya ba addinin shi kana rena ɗan gudunmuwar da ka bawa addinin ka takan yi ta kasance ita ce zanta maka lamanin shiga gidan aljanna wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azima shine kama jaa fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi tahsili ibnati zainab lamma matat haka abinda kuma yake tabbatar mana idan mamaci idan ya rasu ana yi wanka na ibada shine lokacin da diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab bint Muhammad Allah ya mata cikawa ya umurci yayi umurni da a mata wanka na ibada insha Allah sati mai zuwa zamu ga ya yanayin ake yin wankan da sauran su insha Allah abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ƴan uwa da amanna arziki da suke bar addu'a na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'anmu albarka yayi wa abinda ya arzuta mu da shi ne
daga ilimi na daga dukiya albarka yawa sauran kwanukan mu albarka mamatan mu da suka gaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya tabbatar ya sabkar da rahamar shi a cikin kaburukan su ya gafarta musu sai sun yi aljanna ita ce mako musu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.